magana bayan maganan shi wani zai sake yi, wanda wannan damuwa ne kwarai. Na nemi abin musamaha hakan, amma sai na samu kaina tsakanin ladabi da umarni, dole in gabatar da umarni. Saboda haka abinda mawdu'in yake magana akai, walana ya riga ya gama dukkan bayanin da ake bukata, illa iyaka tunda umarni ne yace wai in magana to zan magana abinda kadai zan iya faɗa. Dariƙa da faiza idan muka talla a wannan zamani, dan shi maulana ya mana karatu ne a ilmance, amma idan muka zo muka kalli halin da muke ciki a wannan zamanin, idan aka ce ƴan dariƙa kamar yanda sayyidi Imam Mustafa Adiga ya faɗa cewa maulana ya taɓa faɗa ƴan dariƙa sun kasu kashi uku. Akwai ƴan dariƙa waɗanda suke riƙe da sharuɗa da auradai a bisa ahadin da suka ɗauka, wanda idan an ce ƴan dariƙa, mu a wajenmu su muke nufi ƴan dariƙa. Akwai mutane na biyu wanda za ka koyaushe a sauraron ƙasidu zuwa wurin maulidi riƙe sharbi mai alama, wanda kusan a al'umman da muke rayuwa da su sun fi ganin su ma a cewa su ne ƴan dariƙa. Ina nufin al'umman da muke rayuwa da su wanda ba ƴan dariƙa ƴan cikin da'iranmu ba, sauran jama'a na waje sun fi kallon waɗannan masu ƙasidu da riƙe tarbina, ko da ba sa lazumi, ba sa wazifa, ba sa zikirin juma'a, sun fi kallon su a matsayin ƴan dariƙa. Saboda haka mu a wajenmu wannan ba ƴan dariƙa ba ne, amma masoyan ƴan dariƙa ne. Kun mun sani Shehu Tijjani radiyallahu anhu, kamar yadda yake a cikin Jawahirul Ma'ani da Sirri Mahu da sauran manyan littafan dariƙa, akwai zamanoni da yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Shehu Tijjani ya roƙa wa ƴan dariƙa, manzon Allah yana cewa amin. To akwai zamanoni da suka keɓanci ƴan dariƙa kawai masu karanta dariƙa, akwai kuma zamanoni da suka keɓanci masoya. To irin waɗannan mutanen mu a wurin sunansu masoyan ƴan dariƙa ba su ne ƴan dariƙa ba. Sai mutane na uku waɗanda kafarsu ma ta zame. To a wurin makiya kuma waɗannan wanda kafarsu ta zame su suke cewa ƴan ɗariƙa, amma ba wajenmu ba. Mu wajenmu ga ƴan ɗariƙa, rukuni na biyu ma ba ƴan ɗariƙa sunan su masoyin ƴan ɗariƙa, amma wurin makiya sai suna duba waɗanda kafarsu ta zame. Subhanallah. Idan kuma aka ce faiza, menene faiza? Shehu Tijjani radiyallahu anhu, kamar yanda ake rawaitowa cewa ya faɗa, satatil faidatu ala ashabi yadkhulun nasu fi tariqina afwajan afwajan wa satati hadhihi alfaidatu wan nasu fi ghayati ma fi ashaddi ma yakununa fi ghayati ma yakununa fi min adh-dhiq wa shiddah, aw kama qala Shehu Tijjani radiyallahu anhu. Yace wannan fai da sannu faiza za ta zo ga ɗaya daga cikin sahabbai na, za ta bayyana a hannun shi. Idan faizan nan ta bayyana, za a ga mutane na ta shiga ɗariƙa da yawa, rukuni rukuni, tawaga tawaga. Yace wannan faizan za ta bayyana a lokacin da mutane suke cikin matuƙar buƙatuwa zuwa gare shi saboda kuncin da suka samu kansu da tsanani. Kenan idan muka kalli wannan abinda Shehu Tijjani ya ta'arifin faiza, wanda sauran almajirai suka ɗauka ma'anan faiza kawai, shine a ga mutane na shiga ɗariƙa da yawa da yawa, wanda a zamanin Shehu Tijjani radiyallahu anhu ɗaiɗai ku ne suke zuwa su shiga, haka zamanin sahabban shi. Shi ya sanya aka samu akwai Ash-Shaykh Al-Hafiz Shindidi radiyallahu anhu, ɗaya daga cikin almajiran Shehu Tijjani, da ya ga mutane na zowa wurin shi suna an san ɗariƙa da yawa da yawa, sai ya yi tunanin ko shi ne sahibul faiza. Amma hatibi ya kira shi, ce laisa laka ma zananta wa tamannaita innama huwa lilghairi, abinda kake zaton nan naka ne ba naka ba ne, na wani ne daban. Sannan Sheikh Umar Al-Futi radiyallahu anhu shi ma da ya ga mutane da yawa na shiga musulunci da ɗariƙa a hannun shi ba iyaka, sai ya zaton shi ma shi ne sahibul faiza. Shi ma dai aka sanar da shi ba shi ba ne. Idan me nake son faɗa yan uwa, abinda nake son fada ma'anan faiza shine shiga dariqa rukuni jama'a da yawa su shiga dariqa wannan sai ya bayyana a hannun Shehul Islam radiyallahu anhu amma da wata ma'ana daban ma'anan faiza shine kwaranya sanin Allah zaka iya istinbatin wannan ma'anar cikin fada Shehu radiyallahu anhu a cikin rihilan shi konakiriya da yake cewa faqultu la ilaha illa Allah muhammadun arsalahu ilahu sai ce mi fa faza minni sirruha fala ahad yaqsuduni ma arafa Allah as-samad yace da na tsaya na kira duniya zuwa ga la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wannan kiran da nayi sai sirrul la ilaha illa Allah menene sirrul la ilaha illa Allah sanin Allah saboda la ilaha illa Allah da ma'anonanta la ma'budu bihaqqin siwa Allah la maqsuda bihaqqin siwa Allah la mawjudu bihaqqin siwa Allah ba wanda zai iya gane wannan ma'anonin sai arifi so da ka sanin Allah shine ma'anan sirrul la ilaha illa Allah yace wannan sirrul la ilaha illa Allah sai ya kwaranya daga ni sai zauna ba mutum daya da zai zo ya same ni har sai ya san Allah ba wanda zai zo inda nake sai ya samu ma'rifa ashe da wannan ma'anan ta Shehu radiyallahu anhu ma'anan faiza shine kwaranyar sanin Allah yace wannan wanda zai zo dinnan ko ya same ni ya samu sanin Allah da babba da yaro da mace da namiji da mai akwai da maran akwai da talaka da mai mulki duk da yene ai ko ba a ga irin wannan ba sai zamanin Shehu radiyallahu ta'ala anhu to wannan shine ma'anan faiza a wurin mu amma muna cikin wani zamani wanda makiyanmu kuma idan suka ce ɗan faiza in an ce maka kai ma ɗan faira ne subhanallah kaman batawa ne kafin in wuce zan yi istishhadi da abinda a barista Habib Shattan Almajiri ne ya taɓa faɗa wani lokaci zan yi hujja da wannan magana yace wani lokaci suna zaune da wani babba daga jami'an tsaro a ƙasa sun yi wasu maganganun su da suka shafe su daban yace har sun gama ya tashi zai tafi sai ya ce barista ga ta malam da Allah jira ina da wata tambaya sai ya jira sai ya ce wai dan Allah su wane ne ɗan faira ya tambayi barista Habib Shehu Almajiri barista sai ya ce masa mu ne ɗan faira sai ya ce ba ku bane sai ya ce wallahi mu ne sai ya ce dan Allah in dai haka ne zauna ka mun bayanin menene faira sai ya zauna ya yi masa bayanin faira sai ya ce to mu abinda tuna aka riga aka juya tunanin mu akai wato yana jira ya ce masa ɗan faira wasu mutane ne wanda ba sa sallah ɗan faira wasu mutane ne masu shan giya masu neman mata masu cewa kowa Allah ne me yasa na kawo wannan maganar saboda ashe muna da aiki ja a gaban mu wajen tashi mu kare ko mu isar da cikakken bayanin kanmu da kanmu duniya ta san mu su waye in dai har an kawo wani zamani da wai in aka ce mu wani dan faira tunanin wasu mutane daban yana tafiya zuwa ga wai wasu mutane masu irin abu kaza amma me ya jawo abin da ya jawo akwai matsala wanda har a cikin mu amma in nace a cikin mu masu da'awa saboda Shehu radiyallahu anhu da man da ya tashi fadar masu cewa suna son shi bai fadi cewa mutane da yawa suna so ba dan Allah mu kalli ibarar da Shehu radiyallahu anhu yayi ma'ana yayi amfani da ita a cikin risalatul muntaqin yace kasirun minan nasi yad'una al-intisaba ilaina bai ce kasirun minan nasi yantasibuna ilaina ba a'a yace kasirun minan nasi yad'una al-intisaba ilaina ce mutane da yawa za su rika da'awar cewa suna da alaka da ni suna da dangantaka da ni kaga tunda da'awa ne akwai buƙatar al-bayyinatu 'alal mudda'i tunda kayi da'awan haka ne menene shaidan kana tare da Shehu radiyallahu anhu to da kanshi sai ya fada yace to wanda zai tabbata da gaske yana tare da ni shine yace man arada an yakuna ma'i falyasluk tariqi fil aqwali wal af'ali bimtisalil ma'amurati wa tarkil manhiyat, duk wanda yake so ya zama tare da ni da gaske a cikin hali na, to ya bi tafarkin da nabi, irin zancen da yaji ina yi irin shi zai yi. Kari yayi wani zance wanda ba irin nawa ba, kuma yake yana tare da ni. Irin aikin da yaga ina yi irin shi zai yi. Kari yayi wani aiki wanda ba nawa ba, kuma yake yana tare da ni. Wannan da awa ce, kuma babu shaida. Wadda awi malam yuqimu alaiha bayyinatin ashabuha adiyau, duk da awar da ta zama ba shaida, kai da awan abu kaza naka ne, ina shaida ba shaida, ya zama ƙarya. Sai ce to ni nawa aikin da nawa zancen, wanda iri ne. Sai ce duk aiki na da zance na shine imtisalil ma'amurat wa tarkil manhiyat fi zahir wal batin, duk abinda Allah yace ayi to shi nake yi, duk abinda Allah yace a bari shi nake bari. Yace wannan shine aiki na, shine zance na, bai fita daga wannan ba. Yace kuma haka nake yi a zahiri, haka nake yi a batini, zahiri na da batini duk daya suke, haka nake bin Allah. To sai ya zamana yadda Shehu radiyallahu anhu ya faɗa, karamin shi radiyallahu anhu ce da'awa ce. To yau sai kaga wani mutum ya zo ya ɗauki hoton Shehu radiyallahu anhu ya rataya, an kira sallah, sai ya ce shi ba sai ya yi sallah ba, Shehu ya ɗauke mai, ka ji shegantaka, kai kaɗai ne ya zaɓa don soyayya ya ɗauke ma, amma shi bai ɗauke ma kanshi ba, bai ɗauke ma iyalin shi ba, bai ɗauke ma 'ya'yan shi ba, waɗanda suka zauna da shi ne daga almajirai da suka amsa daga hannun shi kai tsaye, ba wasu da duk bai ɗauke musu ba, sai ya keɓance ka tinkan a haife ka. Don abin da nake nufi, mafi yawa masu irin wannan za ka iske ma kafin a haife su ma Shehu ya bar duniya radiyallahu anhu. Yara ne wanda sun zo ma bayan babu Shehu radiyallahu anhu, nufin ya yi intiƙali ila rafiqil a'la. Ashe ta ina suka samu wannan abu? Iyalin shi dai mun ga har yanzu ibadan nan suna ta yi, 'ya'yan shi suna ta yi, almajiran da suka ansa daga hannun shi suna ta yi. To kai anna laka haza, to wannan sai dai a ce min indi shaitan, wannan wani abu ne da suka kirkira suka sa. To matsalar shi ne, dole mu waɗanda muke tsaye da koyarwar Shehu radiyallahu anhu, alhamdulillah ba ina nufin muna tsaye ba, amma dai mu ba ma cikin waɗanda suke barin sallah da sunan Shehu ya ɗauke musu, ko zuwa a hau wani aikata saƙo da sunan wai faira-faira. To wannan aikin ya dawo kanmu, a dole mu tashi mu yi aiki guda biyu. Na farko, nisantar da dukkan wanda aka san, ko da yake kafin in ce a nisantar da shi, a fara jawo waɗannan mutanen tukunna, a nuna musu abinda suke kai da tunanin shi ne koyarwar Shehu Ibrahim radiyallahu anhu, kuskure ne. Kuma wasu lokuta suna ɗaukan wasu maganganu, wanda wannan maganganun da irin waɗannan mutanen da kuma munkirai, duk ba wanda ya fahimci mi ma'anan Shehu radiyallahu anhu ke nufi. Ma'anan Shehu bai taɓa fita daga da'irar wannan ta imtisal ma'murat wa tarkil manhiyat ba, sai dai in zauƙinka bai kai ba. Sanin Allah kam ai shi ne addini, amma tafiya tafiya ne, kamar yadda hadisin Jibrilu yake faɗa mana, hadisi shahararre, Bukhari ya kawo shi, ko da yake Muslim ya kawo shi da lafazin da yafi na Bukhari a tartibi, wanda yake akhbirni anil Islam, manzon Allah ya bada labarin musulunci, anta abudallaha anta shahada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tuqima salatu tuti zakata wa tusuma ramadan tu hujjal baita in istata ilayhi sabila. Yace akhbirni anil iman, yace anta umina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa anta umina bil qadri khairihi wa sharrihi. Yace akhbirni anil ihsan, yace al ihsan anta abudallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innaka fa innahu yaraka. Shehu Tijani yana ci da wata ma'ana da ka karanta shi, fa in lam takun tarahu, yace ma'anar sai fito sosai. Wannan sanin Allah, Al-Qur'ani yana faɗi da wata ma'ana, yana ce sanurihimu ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yasbi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Wannan an dunkule maka ma'anan sanin Allah gabaki daya a cikin wannan ayar. Abinda zai ƙara fito maka fili, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa mafi gaskiyar baitin Larabawa da aka faɗa, yace babu baiti da aka faɗe shi da Larabci wanda ya kunshi gaskiya fiye da baitin mai faɗar da yake cewa ara kulla shay'in ma khala Allah batilan, duk abinda ba Allah ba na ganshi batil ne. Shi ko wasu ayoyi suna ce mana inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan to ara kulla shay'in ma khala Allaha batilan. Waccan kuma tana ce mana awalan yakun bi rabbika annahu ala kulli asanurihim wa ayatina fil abaqi fi absat ta tabayyana lahum annahu al-haq. Kaga dama al-haq ziddu al-batil, ashe komai batin ne Allah shine al-haq, an kunshe maka ma'arifa. To amma da yawa waɗansu suna ɗaukan maganganun Shehu radiyallahu anhu da sauran maganganun sufaye suna dora su a wani ma'ana daban wadda tana taimaka musu wajen zarmewa. Yanzu misali, sai wannan mai da'awar sai ya zo ce ai shi ba sai yayi sallah ba, ba sai yayi komai ba, tunda yana san Shehu Ibrahim ya isa, in kai magana sai ya ce maka ai Shehu ne ya faɗa, wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhutani, ban yi sharɗin kowane aiki ba, kawai sharɗi shi ne in kana son shi ko ka gan shi ko ka son shi kenan. Kaga wannan shubha ce, wanda yake masu ɗaukan wannan baitin suna zagin mu suna cewa Shehu radiyallahu anhu ya ce a bar komai a so shi kawai za a shiga aljanna, ba su fahimci baitin ba. Amma waɗanda suke ɗabbaƙa shi akan za su bar komai san Shehu ya ishe su, su ma ba su fahimci maganar Shehu ba. Maulana Ash-Shaykh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini radiyallahu anhu yana faɗa a wata risalar shi da yake cewa at-tasawwufu shari'atun wa tariqatun wa haqiqa, yana cewa daga cikin i'tiqadin sufaye akwai anna ikhbaral anbiya'i war rusuli mahmulun 'ala al-qat'i wa anna ikhbaral awliya'i mahmulun 'ala al-basha'iri war raja'. Yace duk lokacin da annabi ya baka wani labari sai ce to wannan labarin tunda daga bakin annabi ya fito kawai yanke haka yake, sai ce amma idan wani waliyi ne ya baka labari sai ce to yana baka wannan labarin a babin bushara da fata, bushara ce da fata ba kada'an bane. Yace wannan ita ce aqidan sufaye, inji Sheikh Sharif radiyallahu anhu. Yace to dai idan muka dauki wannan ma'anar, Shehu ya ce wanda yake so na da wanda ya ganni dan aljanna ne bushara ce da fata, ya so kake yace duk wanda ya ganni ko yake so na dan wuta ne, gidan babi bane kawai, so da ka fata ne da bushara. Sannan in ma ka dauke shi a wata ma'ana zaka sama masa mafuta daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da ka hada hadisi guda biyu karatun zai fita. Hadisi na farko shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa almar'u ma man ahabba, mutum yana tare da wanda yake so, ni kuma na sani ba mu masoyin shi Ibrahim ba, har makiyan shi sun masa shaidan masoyin manzon Allah ne. To shi Ibrahim masoyin manzon Allah ne, wannan ba kokonto a ciki, la yakhlifu fihi isnad. To annabi ya ce duk wanda kake so kana tare da shi, to shi Ibrahim yana son manzon Allah, idan yana tare da wa, yana tare da manzon Allah. To idan ka fito da shi Ibrahim daga aljanna sai dai kai ɗayan biyu, ko ka yarda da hadisin nan ko kuma ka ce manzon Allah ne baya aljanna. Amma in dai ka yarda manzon Allah yana aljanna kuma ka yarda hadisin nan muhkami ne, to zaka yarda shi Ibrahim yana aljanna, ya shiga an yarda ya shiga. To masha Allah, to kai kuma sai ka so shi Shehu Ibrahim. to kai ma za ka ce inda yake can za a kai ka ina za a kai ka masha Allah shikenan ka hada wannan amma duk da haka sai mu diba wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana ga hadisin riwayan Anas ibn Malik ne akwai shi a Bukhari da Muslim a Mu'az ibn Jabal ne shi sunna Anas yake ce Mu'az ibn Jabal ne yake faɗa mar yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa lift a bayan abin hawan shi yana tafiya akan abu hawa sai ya dora Mu'az ibn Jabal a bayan shi yace suna tafiya sai yake cewa Mu'az ibn Jabal zai faɗa masa wani labari yace duk mutumin da yake la ilaha illallah da ikhlasi wannan mutumin da aljanna ne an kare dan aljanna ne an fahimta sai Mu'az ibn Jabal ya rasulullahi wannan bishara mai kyau kamun izini duk in faɗa ma ƴan uwa sai ce a karka faɗa izan ya takilu in ka faɗa to za a samu waɗansu kawai za su dogara da wannan magana in su faɗa la ilaha sai su tawakkul sai su bar komai kawai su faɗa la ilaha shikenan su jira ashe shari'a bata buƙatar haka ashe izan irin wannan abun ya fara fitowa daga bakin manzon Allah a faɗi wani abu ashe duk wanda ya da aljanna amma ja bakin ka kai shiru Anas ibn Malik yace sai na Mu'az ibn Jabal bai faɗi wannan hadisin ba sai da yazo zai wafati shi ma ya faɗa saboda jin tsoron kar ya mutu bai faɗa ba ya tafi da laifin boye ilimi shi yasa ya faɗa saboda haka wannan maganar ta Shehu radiyallahu anhu da ka dora ta akan wancan hadisin tana da mafuta amma kuma kar ayi ittikali Shehu Tijani radiyallahu anhu a cikin al-yaqutatul farida ina zato al-imam an-nazifi da ya kawo duk zamanonin da Shehu radiyallahu anhu ya yi dariƙar Tijaniya da ƙarshe sai yake cewa wala tattakilu wa amal bi hadi Muhammadin amma duk wannan zamana ta din babu kokonto a cikin gaskiyar su amma kuma kar su sanya ka zo kuma ka miƙe kafa kai al'amnu min makrillah a ka je kai ta aiki da shari'ar manzon Allah duk abin da manzon Allah yake yi ya ishe mu misali aljannan nan da in ka ce misali duka dan dai a samu a tsira a lahira ne a ketare ko shine ake ta wannan fafutukar ta a'a wannan mai karamin tunani shi yake wannan tunanin amma sabon manzon Allah duk sun ketare nan domin kuwa annabi alayhi salatu wasallam ya kira wasu daga cikin sahabbai ya ba su garantin kawai su wannan an riga an yi su tafi akan takaddunsu yan aljanna ne su wanda suka fi shahara su ne al-asharatul mubashiruna bil janna amma bayan su ma akwai wasu da yawa ashe izan sun samu tabbacin lahiran su ba matsala ko amma sun bar bauta to ashe tunda tafiyan mu koyi ne da waɗannan sahabban koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace irin bishara ka samu kowace irin zamana ka samu aiki wajibi ne akan ka shi aiki ana yi ne don godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Bukhari wanda sai da Aisha take rawaita take cewa wata rana manzo Allah sai yana sallah har kawawan shi na kumburi tace ya Rasulullah Allah fa ya gafarta ba za ka zo ka huta ba yace haba Aisha awala akuna abdan shakura ashe idan ya kamata daman duk bautar mu mai da ta don godiyar Allah ba dan neman wani abu ba mu bauta wa Allah dan yana Allah ba dan zai ba mu aljanna ko dan tsoron wuta ba shin da Allah ba shi da wuta ko ba shi da aljanna ba za a bauta masa ba kenan ya cancanta bauta masa ko bai yi wuta ko bai yi aljanna ba so da haka ashe babu wata zamana da zaka samu wanda za ta sanya kuma koma gefe kace ai kuma ai shikenan mu an dauke mana a maganar banza kenan maganar banza daga mutanen banza magana na biyu da nace hadisi na biyu a cikin wannan baitin na Shehu radiyallahu anhu wa man yuhibbuni wa man yarani duk wanda ya ganni ko wanda ya so ni nayi magana akan wanda ya so ni wanda ya ganni fa ka hada hadisai guda biyu zai fitar maka da ma'anar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wani hadisi yana cewa lan tamassan naru musliman ra'ani aw ra'a man ra'ani yace wuta ba za ta taba mutumin da ya taba gani na ba ko kuma wanda ya gani haka manzon Allah ya faɗa to Shehu radiyallahu anhu ya ga manzon Allah ya faɗa a wurare da yawa ra'aytu rasulullahi jaharan wa yakzatan bibarisa hal zaka almahallu mahalluhu wani wuri yace ra'aytu rasulullahi nassa bi annani safirun lahu fil kainati mukhallisu ya ga manzon Allah saboda tun da ya ga manzon Allah shi wuta bata taba shi ba sai manzon Allah ce to wanda ya gani ma wuta bata taba shi ba shikenan mafi kyan taujihin da zaka wannan magana ta shehu radiyallahu anhu idan wani ya ai ganin manzon Allah ma ni ban yadda ba ya gan shi ma tukunna ai ba ma a ganin manzon ina magana da misali kamar ina magana ne da khasam dina yanda zamu iya daukar maganganun shehu mu dora su a mizanin shar'i wanda shine daman ka'idar mu idza samitu anni shay'an fazinuhu bi mizanin shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wama khalafa fatrukuhu mai magana da harshen shari'an da kowa yana iya fahimta sai ce to ni ai ban ma yadda ana ganin manzon Allah ba sai ce to kai wannan an barka a kwana me ka yarda ana yi sai ce na yadda ana mafarkin manzon Allah ce ka yarda ya ce to shikenan shi ma wannan sai mu kalli hadisi guda ɗaya mu hada da wannan manzon Allah ce man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan a riwayar Muslim wanda kawai yayi mafarki na kawai ni ya gani saboda haka ashe ra'aura man ra'ani walau fil manami kenan tunda man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan saboda haka idan ashe a waɗannan maganganun irin waɗannan maganganun da waɗansu daga cikin masu zamewa suke ɗauka su maida musu makami ya kamata mu rika kallon su da ido na shari'a shi ya sanya Shehu Musa radiyallahu anhu Ibrahim yake faɗa a cikin al-bayan wa tabyin yake cewa dariƙar tijjaniya dariƙa ce ta ilimi ya faɗi wannan a ƙarƙashin wannan maganar Shehu Tijjani da yake mar'a idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wama khalafa fatrukuhu cewa a Shehu Ibrahim yace daga nan nake yawan faɗin wata magana an ji Shehu Ibrahim yace ina yawan faɗin wata magana duk lokacin da na kawo wannan zancen na Shehu Tijjani nakan ce daga nan zaka fahimci dariƙar Shehu Tijjani dariƙa ce ta ilimi saboda ɗaukar maganganu a auna su da ma'aunin shari'a a maida su zuwa ga Allah da manzon Allah ce aiki ne na malami ashe ayyukanmu gabaki ɗaya akwai buƙatar mu kaddamar da ilimi saboda haka a taƙaice a gurguje dariƙa da faida menene dariƙa dariƙa shine kamar da Shehu radiyallahu anhu faɗa cikin al-bayan wa tabyin shine wannan wurdan guda uku ba wani abu bayan shi istighfari da salatin manzon Allah da kowane siga da la ilaha illallah Shehu Ibrahim a cikin al-bayan wa tabyin ya dauko ce zan faɗa muku tarihin dariƙa daidai da abinda Sheikh Ibrahim Rayyahi al-Tunisi Sheikhul Islam fi Qutr Tunis ya faɗa ce harafan bi harafin sai ya kawo wannan maganar to sai mu faɗa ta abinda wani malami yake faɗa a wa kufurun billahi an qala abdun mukhlisan la ilaha illallah aw an yastaghfira al-ilaha wa yarju minhu ghufrana ma janadu yadahu in yakun za ya ayyuhan nasu kufran farzamul kufra tahmudu uqbahu yace wai kai yanzu kana zaton mutum zai iya zama kafirci kawai dan mutum ya zauna da ikhlasi yace la ilaha illallah yana mukhlisi ya yi wa annabi salati ya yi istighfari dan neman gafarar zanuban shi wai ake maka wannan abun shine kafirci yace to ina gaya muku in dai har wannan abun shine kafirci dala yana gayyata kowa ya zama kafiri yace in dai wannan ayyukan su ne kafirci to yana gayyata kowa ya zama kafiri in an je lahira zaka yi kafircin karshen kafircin naka zai yi kyau in dai waɗannan su ne kafirci to menene faida faida shine yawaitar shigan mutane cikin dariqa la ghaib ba wani abu wannan shine ma'anan da sahabban Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu suka tafi akai ko kuma faida shine kwarenyar sanin Allah ga babba da yaro kamar yadda Shehu radiyallahu anhu yayi isharan hakan a cikin kunakiriya duk wani wanda yazo maka da wani abu sabanin wannan to sai ya faɗa maka shi kuma ina ya samu wa kazalika sawwalan li nafsi kawai ran shi ke tariya mai haka ake nufi sai ya tafi akai sannan yana daga cikin wasu kusakurai da ya kamata in yi tambihin su kafin aje lokaci ya tafi shine wat mustalahat namu da yawa masu tsada masu ma'ana amma wasu daga cikin irin waɗannan adiya hudun duk sun juya su ita kanta ma'anan faira yanzu a wurin irin waɗannan mutanen shine ka samu kuɗi da an ga mutum ya gina katon gida ya sai katon mutum sai kai wani faira ta samu kaji asara duk alkhairin nan ka tattare shi akan wannan adduniya alfaniya wannan da abu mai karewa shine fairanka kai idan ashe idan har ka yadda wannan abun duniyar shine faira to ka bude maka kanka kofar ka nemi wannan abun duniyar ta kowace irin fuska kana nema ka bararawa kanka cin haramun ne kawai sannan shedan ya tashe ka daga lubbi yayi watsi da kai zuwa ga bawon da tuni an riga an fashe shi an dauke kwayar haka zalika ko kaji an ce ai wani ya samu fatahi ko ya samu kudi ana bada labari in ya inganta zan faɗa ba dan na tabbatar da ingancin shi ba saboda shi ma ne yana daga cikin matsalolin mu kirkiran labaran da ba su da sanadi ba su da inganci sai kaji an ce ai shewa ne yayi kaza ko shewa ne irin karamomi ma haka zaka ji wani lokaci ana kirkira wani lokaci akwai wani sha'iri zan misali da Maulana Sheikh Haruna Rashid wani sha'irin shi yana mai wata kasida da ya faɗi wani baiti da ya kare a gaban mutane sai ce wallahi wannan abin da ka faɗa ni sai yau na taɓa jin shi cewa wai shi mai waƙar a gaban shawarar yake faɗan waƙar sai yake cewa wai Shehu Ibrahim Radullah lokacin da ya zo Najeriya zuwan shi na ƙarshe sun haɗu da Shehu Haruna sai Shehu Ibrahim ya kira Shehu Haruna ya ce Shehu Haruna zo na baka dukkan asararuna ya ce Shehu Haruna kai ne ɗan gata gun Shehu Barhamu ya baka wuƙa ya bar maka nama sannan Shehu ya ce ma Shehu Haruna ɗauki wuƙar yanka shi ka ba masoya Shehu Haruna da aka faɗi wannan baiti sai ce wallahi ni ma sai yau na taɓa jin wannan abu ka kalli yadda mutanenmu suka yi nisa cikin lalacewa wai gaban shehinka za ka tsaya ka ƙirƙiri ƙarya wanda shi ma bai san an yi ba ya ce ni sai yanzu na fara jin abin nan a bakinka ashe an bani wuƙa da nama ko da wata ma'ana irin wannan daga zancen Shehu Abdullah to shi ma wannan abin da zan faɗa kila ya inganta kila kuma irin wannan surutan ne ana cewa Maulana Sheikh Ibrahim Musaddad radiyallahu anhu sai aka zo aka ce masa aka raukar Allah wani daga cikin almajiran ka ana firan wani almajirin shi sai ce aka raukar Allah kai ba Allah nan ya samu fatahi ce fatahi yace ina taya shi murna a nemo mun shi aka nemo shi yazo sai ce labari naji an ce ka samu fatahi ce ai aka raukar Allah alhamdulillah shi ma ya yadda ya samu fatahi Shehu Ibrahim Musaddad yace masa so nawa kake ganin manzon Allah a kullum shi abin da ya dauka fatahi kenan so nawa kake ganin manzon Allah kullum sai aka raukar Allah ai ba irin shi ake faɗi yace to wani iri akwai wani daban ta dan wani abun duniya ne da ya samu sai ce aka ce ka samu jalabi sai ce to shi ma ta wani hanya kai ka samu sai ce ai wani hatimi ne na samu ana kaza sai ce kawo mun in gani ya kawo ya gani sai da ya amsa sai ya kona shi sai ce irin wannan abun duk zai raba ku da Allah har wayo daga cikin wani abu wanda har yayi nisa irin wannan tunanin har cikin manyan ƙasa ina nufin yan boko gwamnatoci sarakuna suna ɗaukar malaman ɗariƙa ba su wuce in tsubu ba kawai saboda irin waɗannan abubuwan an samu ɗarasumi kaza an samu kaza ba ina so in kore ba ne amma dai ya kamata mu ɗaga mustawanmu duk ta wuce wannan guraren to wannan idan ya inganta haka wato ko dai bai inganta wannan kisar da Shu'abul Adal da Shu'abul Ibrahim Musaddad ba Allah ya kara masa yadda amma dai dukkanmu mun san cewa wannan musala din na fatahi muna itlaqin shi ga wanda ya samu abun duniya kaiwa na ya samu fatahi kaiwa na faira ta fashe subhanallah so da ka irin waɗannan ababe ya kamata mu dawo mu san menene dariƙar akan kanta in muka santa da ma'anan alhajj da malamai suka yi tarifin haddi shine suka ce aljami'ul mani'u shine haddi kawai wato tarif definition in an ce an yi definition na abu kaza definition din shi kaza ma'anan shi kaza to ana nufin wai duk abin da yake cikin wannan abin an sanya maka shi cikin wannan tarifin abin da yake babu shi kuma an fidda maka shi to idan muka zo muka san dariƙar mu shine istighfari salata nabi la ilaha illallah bisa wancan sharɗin da ake ba mu dariƙa akan shi to duk wani abu da aka kawo mana wajen wannan mun san ba dariƙa bane baya cikin abin da aka ba mu na tarifin dariƙa idan muka san faiza shine sanin Allah da yawaitan masu shiga dariƙa shine ma'anan faiza to ba wani mutum ko da zai dauko wani abu daban ya kawo cikin wannan da'ira yace shine faiza ma'ansa zamu maida masa abin shi ina ya samu shi ya rage ruwan shi kayan shi ne ba kayan faiza bane to dole abin da zai taimaka mana da ƙarshe shine mu raga mujamalar da muke yi wa duk waɗanda muka ga suna ɗaukar sunan faiza suna maida shi wani aiki na zindiƙanci mu rage mujamalar me nake nufi da mu rage mujamalar da su kar su yi taro irin nasu wannan na sheke ayar da rashin mutuncin nan su gayyace mu muje kar mu je mu nuna duniya su daban mu daban ina fadin wani abu na ce Shehu radiyallahu anhu Shehu Ibrahim idan ka tsaya kai imanun nazar zaka ga Shehu Ibrahim uku ne ba daya bane akwai Shehu Ibrahim na farko waliyin Allah salihin bawan Allah mai bin sunnar manzon Allah shine Shehu Ibrahim namu shine Shehu Ibrahim namu duk kaji in kaji mun ce Shehu Ibrahim shi muke nufi akwai Shehu Ibrahim na biyu wanda wani mutum ne wanda ya tara mutane koya musu bid'a da sauransu wannan Shehu Ibrahim ne a bakin yan izala su haka suke daukan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu akwai Shehu Ibrahim na uku wanda shi kuma Allah ne sun ce wai bai haifa ba a haife shi wallahi azubillah shi ne Shehu Ibrahim din yan hakika mu na mu Shehu Ibrahim din an haife shi ya haifa mun san wasu daga cikin ƴaƴan shi radiyallahu anhu muna tare da su mahaifan shi an gaya mana sai da Abdusina Abdullahi da sai da Aisha mamajan wannan su ne mahaifin shi kaga mu na mu Shehu Ibrahim din an haife shi ya haifa da wani ya zo ya ce maka akwai Shehu Ibrahim da ba a haifa ba bai haihu ba sai ka ce to ba namun bane wani daban ne shi wannan khayal ne makila in an ce su je su nemo shi Allah ba za su same shi ba ramzi ne kawai Shehu Ibrahim wannan ramzi ne babu shi amma Shehu Ibrahim na gaske shine wannan namu radiyallahu ta'ala anhu Allah ya taimake mu da bin koyarwar Shehu radiyallahu anhu Allah ya sanya mu zama akan kadamin su ba tare da kaucewa ba wanda kadamin su kadamin manzon Allah ne yana ce idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu fa in halla yawman fal masiru ba'id dukkan wani abun da ba koyarwar manzon Allah ba koyarwar Shehu Ibrahim bane to Allah ya raba mu da wannan albarkan manzon Allah صلى الله عليه وسلم وقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
الحمد لله وعليكم ما شاء الله كرمكم الله الحمد لله ولا انا الحمد لله
ولا انا
اهلا وسهلا بركه الحمد لله
da farko dai zan yi wani uzuri a ka'ida bai kamata a tambaye ni ba dan ni ba malami bane kuma wanda zai muhadaran bayanin shi ya kamata a ce ya amsa tambayoyi amma dai abinda daga zan iya zan faɗa wannan maganan cewa dan dariƙa ya mutu ya bar iyalin shi cikin wahala ko wani gudunmawa ya kamata a bashi ai wannan nauyi ne na al'ummar musulmi kuma wannan bai shafi dan dariƙa kawai ba yana daga abinda nake gani daman kusakuranmu da muke wani inhiyazi muna mai da kanmu wasu mutane daban wanda ya kamata a ce kawai idan musulmi ya mutu ya bar iyalin shi cikin wani yanayi me ya kamata a yi al'ummar musulmi su iya abin da za su iya yi na gudunmuwa da taimakawa rayuwarsu saboda idan fa ka taimaki wani ya zama wani abu kar ka dauka shi kadai ka taimaka harkan ka yanzu waɗannan yaran misali idan ba a taimaka musu ba aka bar su suka shiga harkan shaye-shaye da daba da wani abu wa za su addaba al'ummar da suke cikin su a sheda sun kyautar tarbiyyar su da sun zaunar da kansu lafiya saboda haka wannan ya kamata da ba a ce dan dariƙa ba a ce dukkan musulmi gabaki daya dan abu ne da ya shine shafin dukkan al'ummar musulmi kuma nauyi ne da ya kamata al'ummar musulmi ne gaba daya za su ga yanda za su taimaka waɗannan al'umma a ga an ketare kuma ai marayu ne na san ba mu gafala ba daga hadisai marasa iyaka da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin taimakon maraya daga ciki akwai zan faɗi hadisi guda ɗaya wanda yake cewa ana kafir da yatimi ka hatayni sai haka da yatsin shi guda biyu sallallahu alaihi wasallam yace da ni da wanda yake renan maraya kaman haka muke sai nuna da yatsin shi sallallahu alaihi wasallam to da haka ashe taimaka musu wani nauyi ne da manzon Allah ya bari akan al'umma kuma ya faɗi falala mai yawa cikin taimaka musu cikin da marayu ne alhamdulillah to duba addinin musulunci in dai duba da ma'anan duba haramun ne amma idan istihara ne halal ne manzo Allah ya koyar da istihara har wani sabi yana ce manzo Allah yana koya musu istihara kamar yanda yake koya musu Fatiha amma duba da ma'anan duba haramun ne daga cikin wanda zan yi hujja da maganar shi shine Sheikh radiyallahu anhu Sheikh Ibrahim a cikin tafsirin shi fi riyadut tafsir idan ka duba karkashin fassarar ayar alqur'ani ta cikin suratul baqara wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman a karkashin wannan ayar ko da yake Shehu radiyallahu anhu bayan ya fassara ayar har sai da yayi gaba aya ta gaba sannan sai sake dawo da bayani in ka diba shi firiyar tafsir dan wasu za su je su duba karkashin wannan ayar ba su ga wannan bayanin da zan ba to amma su yi hakuri su karasa ayoyin da ke gaba a cikin sharhin da ya karkashin wannan ayoyin to kuma za ka ga ya sake mai da magana tunda dai daman mun san tafsirin firiyatul tafsir ba zama bane aka yi aka rubuta shehu ne ya yi bayani ya yi tafsiri ne aka ɗauki kasa ɗin aka mai da to ya yi magana a karkashin wannan ayoyin cikin haramta duba sannan a cikin suratul ma'ida a cikin fassarar ayar da ke cewa hurrimat alaikumul maitatu waddamu zuwa karshe da yake cewa wa antastaqsimu bil azlam a karkashin wannan shehu sai ya ta'arifin al azlam yadda yake a zamanin jahiliya yace haramun ne to daga nan wannan lafazin shubra ne zan faɗa radiyallahu anhu sai yace to ba wannan al azlam din na zamanin jahiliya kade ba duk wata hanya da za a bi dan gano wani gaibi da Allah ya rufe da wani abu da zai faru gaba shubra yace haramun ne hukuncin azlam gare shi saboda haka duba to anan shi ma zan danyi wata dauraya kadan zaka ga wasu mutane ba ɗan dariƙar tijaniya bane su daman malaman tsubbu ne ɗan duba ne amma sai su kawo hoton shehu su manna a ɗakin su da ƙaton carbi mai alama in ana maulidi su sanyo babbar riga cikin kuɗaɗen da suka yaudari mutane suka samu sai su zo sai a buɗa musu a ce gata malam bismillah ba shi kujera duk wanda ya gwada ai shi ma shehu dariƙa ne in ka bi shi gida sana'a shi duba to wannan in ba mu ɗan dariƙa ba za mu iya gane ba ɗan umu bane ba shi wanda yake na waje ya gan shi da babban carbi mai alama irin na wazifa ya je gidan shi ya ga hoton Sheikh Ibrahim ya zo wurin maulidi ya ga an ba shi kujera dala me rage dariƙa ai ya zo ɗan dariƙa ko amma za ka iya ce ba masu wazifa da zikirin juma'a bane to wannan su ne za ka ga duniya na ɗauka a matsayin to duk almajiran Sheikh Ibrahim ɗan duba ne wala Allah shehul islami ma duban ya koya wa mutane to ka ji lafazin shi duk wani nau'i na duba inji Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yace al azlam ne kuma haramun ne yana cikin firiyar tafsir a cikin suratul ma'ida karkashin hurrimat alaikumul maitatu za a ga wannan bayanin
karshe wanda ne yake tafsir da Allah sai ya a wani mai suna kan musita a matsayin shi ake kuma ya lalace kan wani ne yake kuma yake tafsir ba a kuma ayi a kan Allah
mace tana yin wazifa sai aka dauke wata tana bi daga last week to wannan na tura Maulana Imam ban san amsar ba ban sanya za ta yi ba insha Allah alhamdulillah wa alaikum insha Allah
Thank you. to ta kun kuma ina kuma zan yi da shi ba komai ga a ba shi haka antu dani shi kenan ko alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana muhammadin khatimin nabiyyin وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعدد بنظرة تأتي لنا بالزفر أما بعد ببام mai shugaban taro mai girma al-mutaram sifikan Najeriya da wanda ya gabata sun nace shehu ko nace muqaddami ko nace khalifa duka daidai ne Sayyid Ghali Umar Nabba shugaban wannan kungiya ta Ansaruddin na Abuja da baki daya da kewaye Dr. Rajab Naibi Hasken Nufi mai girma ratibin wannan masallaci a Sheikh Ibrahim Khalifa Naibi a Sheikh Imam Musa Yaro babban malaminmu wanda ya gabatar da lantarki dinnan Sheikh Munir da ainihin babban limamin gabin suna abin mana to kafin limamin zan fara ina billahi civil defense to babban limamin zonfaif ce Mustafa Adinga sauran shehunai ɗan uwa almajirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da yake lokaci ya tafi abinda zan fara faɗa shi ne neman afuwa a yafe min niyyata a fara wannan zaman tare da ni har a kawo wannan lokaci har a tashi tare da ni amma na yi karo da matsala saboda na kwana a Suleja kun san mata ba sa afuwa ko na ga musu na taro Abuja zan kwana Abuja ba za su yarda ba kuma matan da su kashi wasu annan wasu a can to sai zaman tun lokacin ina can hikimar Allah dan agajin izalatul bid'ati wai kamata sunna kamar yadda ake ma kungiyar kirari ashe sun sa za rana za su kawo min ziyara a yau to kuma ina da baki da yawa duk sun yi min yawa da alakul halin na shigo nan garin ma ban samu damar na yi wanka na sa sutura ba saboda kurewar lokaci da kuma huskanta abubuwan da ke can na zo na samu farfesa Dr. Makari yana gabatar da lacca in ɗan yi wanka a shigo sai na je na ƙoƙarin ajiye sifika alhamdulillah da yawa maganganu da karance-karancen da aka yi a baya ban samu ba sai dai albishir ina shi ne waɗannan na'urori zan zo in saurara daga baya abinda na samu shi ne karatun da Sheikh Munir ya yi bai da bukatar ƙarin bayani a cikin abinda na jin nan game da mawdu'in da aka bashi ko ya tafiyar da karatunsa a kansa fatanmu dai Allah ya ba mu ikon fahimtar abinda ya faɗa da yin aiki da shi kuma mu gane wane ne Sheikh Ibrahim wane ne Sheikh Tijani wane ne Annabi Muhammadu mu kyautata biyayyen mu a cikin tafiyar su gaskiya da awa ta yi yawa yanzu majamalan ma ta yi yawa za a ga mutum kai ka san tafiyar ba daidai ba ce amma sai kana kira musu akramakallahu maulana kaza yoshi bai ga da cewa ba daidai yake ba tunda ba aika masa ba ya kamata wannan lalle mu gyara kuma failan nan kamar yadda ake ta faɗa ba wani abu bane kamar yadda kuka ji na samun kuɗi ko samun makami wannan lalle koma baya ne in mutum ya dogara da wannan cewa shine faila ko shine abu neman sa makami ma a wajen Allah ana nema ba shine manufa a cikin wannan faila ba ko a cikin wannan dariƙa ko a cikin wannan addini na musulunci domin shehu ya faɗa a littafin sa na jawahirul rasail cewa ya isa aibi ya isa lalacewa ya isa komawa baya ga mutumin da yake bautawa Allah amma yana tunani ya samu fatahi fatahi na gaskiya na tsakanin fahimtar Allah wanda shi ne abin nufin su baye ba fatahi na samun abin duniya ba kawai fahimtar Allah cewa ya ce ya isa aibi kana bauta ma Allah amma kana jiran wannan fatahi yau ko gobe ko sati mai zuwa ko wata mai zuwa ko shekara mai zuwa sa ranka a cikin wannan dan ya cewa rayuwa ne komawa bayan aibi ne a wajen muridi sai Allah ko bai alƙawarin komai ko bai bada komai ba ya cancanta a matsayinsa sai Allah a bauta masa da mutum zai bauta wa Allah rayuwar duniya gabaki daya a haskaka masa in daya na fahimtar Allah a janye halala ta biya shi ta dora masa bashi saboda haka Allah shine abin bauta a zatin sa ka yadda cewa kai bawa ne aiki kake na bauta ba wanda ke da 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 zai sa dan aikin aiki dan ya je masa aiki amma dan yana tunanin in ya gama baban zai biya shi uba kenan ina ga wanda ya halice ka ya kamata bauta wa Allah dan Allah ba dan tsoron azaba ba ko dan bukatar samun aljanna a matsayin tasawuf tufanci da fahimtar Allah da tsarkakewar zuciya da hasken zuciya wannan shine abin da ake nufi da faila wannan shine abin da ya kuntata zukatan bayan Allah kafin zuwan Shehu Ibrahim amma da Shehu Tijani yana da madubi na hangen nesa an haɗa kama a matsayinsa na magajin manzon Allah ya hasko cewa akwai wanda zai zo idan zuwansa ya zo to zaka a samu wannan fatahin fahimtar Allah da fahimtar addinin Allah da tafiya akan daidai a samu lubbi ainihin koya ta wannan addini wanda duk duniya su hukuncin cewa wannan mai wannan matsayin shine Shehu Ibrahim wanda wato ma'ana sahibul failati yayin da Maulana Abul Abbas al-Sheikh Ahmad al-Tijani ya zama Abul Faidi sai da manto Shehu Ibrahim shine sahibul failati muna godewa Allah da kasancewar mu a cikin masoyan Shehu gaskiya soyayyar Shehu kadai ta isa in ba dan soyayyar Shehu ba abubuwa da yawa namu ba za su tafi daidai ba la'akari da zamani da yadda yake tafiya da gurbatarsa da mutanansa amma zama tare da Shehu da abutar Shehu da son Shehu zai dauke hankalinka akan waɗannan abubuwa in ka san me kake samu ko kake amfana da shi a cikin soyayyar Shehu ko ba komai yadda kuka ji wannan sarsala da wannan fakki wanda aka a cikin waɗannan hadisai na man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqin wannan lokacin saukar wannan aya akwai ruwayoyi daban-daban amma dai akwai na Sauban mawlani na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai son manzon Allah in bai ga annabi ba rudewa yake ya taba zo wa annabi a cikin rudu ya baya cikin hayyacin sa ka annabi ma ta bishi wani irin rudewa ne ya rasulullahi tunane nake idan an mutu aka je aljanna kai kana can tare da annabawa ni ko na samu aljannar ba zan ganka sanda nake so ba ina ƙasa in ban samu aljanna ba shikenan mu rubu har abada annabi ga masa ba je kana suna mutunta kana suna ai mutun yana tare da wanda yake almaru ma aman habba da wannan sarsara da aka biyo aka samar da cewa sheda ce ta masoyi da maki ga Shehu Ibrahim masoyin manzon Allah ne yana tare da manzon Allah mu muna son shi ibada mu muna matukar dai akwai wayarin to za a dinga saduwa wannan shine dan kwanakin nan bai kai kwana hudu ba bayan mun dawo daga umran nan wani mai gidana ne da barista namu nan barista ina barista namu yake ne Bakari sai suna magana da shi mai gidan nawa mutumin Adamawa ne yana ce masa wani bai dawo ba eh mun yi magana da shi na Madina ya Madina bai je shi ai yaji ai umma da ya dawo ashe akwai dan izala a gurin sai ce ai ka san su dan dariƙa idan su ba ta son maka sun fi son Madina umaran ma suka je su cikin azumi sai su sake dawo wajen Annabi su yi ta fadanci ba sa son lada 100 da ake samu kaga mu ne shaida cewa kullum mazaunin mu a gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama fadanci mu a wajen manzon Allah kadai a ta shaida mu kenan mun bibita Annabi akan kowane irin lamari ina ga mai gidan mu Sheikh Ibrahim saboda haka wannan shine abinda ya kamata mu fahimta kuma kan mu kebance kawunan mu yana da cikin abinda ya jagula mu da lamari ya dagula da mu ya tawaye mu ya hana mu gaba kebance kan mu gefe daya duk wanda ba mu ba za mu yi hulɗa da shi ba wannan ba karamin kuskure bane za ka ga mutum yana ibada yana kokari yana taimaka ma al'umma yana komai ina alkin alheri a marmakon abish a lallashi hankalinsa a shigo da shi dariƙar zai in ma ba dariƙar zai ba sai ka ce kash amma ba dan dariƙa bane waye ga maka sai dan dariƙa zai shiga aljanna ba wanda ya ga maka sai dan dariƙa zai shiga shiga aljanna ai hanya hanya ne dama dama ce irin damar da kake samu da alƙawarin da kake da shi ba irin sa wani ya samu ba da haka shehu ya ga ya mana cewa mu yi kokari mu so junan mu abin da na ga ya mu ɗan izala dazu da suka zo cewa alhamdulillah muna da wayewa kai saboda shehu mu wayeye na gani a cikin littafin sa a Sheikh Ibrahim Singhali ko alqawli hayatuhu wa ara'uhu wa ta'alimu ya rubuta wa dan da gari kenan ya rubuta a littafin an tambaye Sheikh Ibrahim ko akwai wani kallo da yake wa wani mutum dan dariqa na daban sabani wani musulmi wanda ba dan dariqa ba baya san shehu ba dai ya bata shehu ne amma yake cewa sai shehu yace ai shi dariqa baya jinta sai iya shiga cikin aikin dariqa in ya zo wajen dan uwa zai musu majalisi akan addini musulunci ko dariqa ko ya shiga cikin wazifa ko zikirin juma sannan ne yake jin dariqa amma in ba haka ba shi musulmin duniya gabaki dai shine damuwarsa ko wani irin musulmi anan abujanna zamanin Imam Hassan Sisi kun sa akwai abin da ya faru lokacin ya zo an yi sallar juma'a ana tunanin ya za a yi zikirin juma'a saboda zikirin juma'a zai kai har magrib to wa zai bada sallah mutanen masallacin ba za su bada dama imamu ya bada sallah ba mu ko ba za mu yadda imamu ya bi wani mutum muka dinga wannan tunanin aka ce to yanzu abin da za a yi mu dauke hankalin imamu mu zo zanfo a yi zikirin juma'a a wurin tare da shi ba amma zai san ba ba zai a san me yake faruwa muka zo aka ce shehu da shehu da rubutu sun wuce masallaci za mu tashi akwai daga cikin wazifa ne ko da ce a kar makalla a bude mana wazifa nan kada mu je ba mu samu wazifa ba can mu je mu samu ma rana ta fadi muka gama wazifa muka ji muka samu sai zikirin juma'a suna wazifa an gama wazifa sai aka tada sallah ga mu tsakiyar masallaci ina kyauta da to akwai wadanda aka yi abin tare da su a ana sallah a masallaci dukkan mu ga mu tsakiyar masallaci da babu sallah ba a ƙarshe bayan an gama imamu ya nuna damuwarsa yace fa shi ba ya zo da karbi limancin wani mutum ko dan girman wani mutum ba a'a saboda kawai bibiyar yan uwa da irin sanin halayen yan uwa ne ba wata kalma ɗaya da aka faɗa ban ji ba domin ni nake fifita da wata hadisi yake fasara daga bayan shi da rubutu da kansa ya karbi tarjuma yana fasarawa mutane har a cikin ibarar sai yake cewa dan kwashe da masu baban gida limamu da sallati musulman da ke wurin gabaki daya dan afurka da Imam Hassan Sisi yake cewa wannan abin da ya faru nan bai taba ganin in aka tada sallah shi ko bai bi ba ko mai ba inda bai je tare da shi Ibrahim ba saboda ka shi kuma a ce ana sallah yana zo na bai bi ba ta magana wahabiyanci wahabiyancin nan da su shehu yake gogormaya a zauna a yi maganganu irin na ilimi wasu ce yawanci kwakwalwarsu a cikin ilimi su bi shi har gida har kaula wasu su bi shi a masauki amma kai su dan dalika jagoran dalika na duniya ga baki daya bai kace yin hulɗa da waɗanda suke adawa da dalika ba abin da ya shafi ilimi ya nuna musu abin da ya shafi daurewar kai na ilimin ma ya walwale musu baya roba ilimin sa shi da musu musulmi kowa ya fahimci abin da ake ilimi dalikan nan ya saki an gane amfanin ta an fahimce ta za a shigo afa anta tukuru nas hatta yakunu mu'mini ai ba za a tilasta mutane su zama masu imani ba da haka ya kamata ƴan uwa mu ce ta hulɗa kuma kada mu zauna ba mu da aikin yi kada mu rena sana'a kada mu rena sana'a idan ka rena sana'a ba ta komai a sarrafa ta abu ne mai sauki wata kalma ce mai nauyi ina so in faɗa ina ɗan rawar zuci amma an kunce in faɗa ma sai in faɗa gaskiya ce ba ma magana ta bace magana Shehu Tijjani ce Shehu Tijjani Abul Abbas wato sun rubuta masa wasiƙa cewa ɗan uwa suna damun su kullum ana zo musu dawuyoyi ana ɗora musu lalura to su kuma su ce a daina yin haka ba za su iya ba su yi ta shan wahala suna kwashe abin da suke da shi suna bayarwa Shehu Ibrahim Shehu Tijjani ya ce to wannan abin da zan gaya maka ya kawo ayoyin Alkur'ani alladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama wa la tubadzir tabdhira innal mubadzirina kanu ihwana shayatin wa la ta'al yadaka maghlulatin ila unuqika wa la tabsut aqlal bast duk wadannan ayoyi shehu ya kawo bayan ya kawo ce to duk wanda ya zo maka yana neman wani abu a gurinka duba bi kake samu nawa yake shigo ka sannan duba iyalanka da ɗawainiyar da ke kanka ya ce to idan kana samun kamar 50,000 a wuni kana da iyalai kana da hidimomi a kanka idan ka ba da ƙintari ɗaya ko ƙintari biyu a cikin 50 ɗin nan ga mutumin da ya zo a zawo yana neman a taimaka masa ka ba da haƙƙi in ka yawaita ya kai uku ba wani nauyi a kanka in ka wuce ka koma mubazzari amma wannan banda mai neman abinci ya ci burodi ko dan wani abu wannan shi ma kan ba mutum ɗaya biyu zuwa uku ka kammala in ya zo maka ka sai Allah ya buɗa mana dangin kai gabaki ɗaya Allah ya buɗa mana ka ajiye kuɗinka saboda wannan abin da ke hannu ka shine imanin naka in ka bayar da shi ka ba da imaninka yace da yawa zai ruɗe ka yace maka ai ga wani duk abin da yake da shi yake bayarwa yace ba wanda ya mai gaya maka wannan sai jahili wanda kuma bai san jiya da yau ba wanda ya san jiya da yau ba zai ga maka irin wannan kalma ba yace ya manta waɗannan da yake gaya maka da rashi da samu a wurin su wasu ɗaya uban su ɗaya amma kai da rashi da samu wasu ɗaya uban su ɗaya yake ma shedan ya samu damar da zai shige ka sai ya ce maka wannan ya zo da neman gudunmuwa ya ce bai da abinci bai da komai kuma kai kana da shi kuma shi Allah ya san kana da shi yanzu in ka hana masa ba mamaki Allah ya tada abin da ke wurinka ya ce shedan ne yake maka wannan tunani ba tunanin Allah bane ba tunanin Annabi Muhammad bane saboda haka yadda za mu yi kokari mu rige mu dan uwa nauyin kawunan mu da nauyin wasu bukatu namu ta wace hanya samun wasu sana'o'i da za mu iya dogaro da shi a kanmu da kanmu mun san cewa manzon Allah ai ba haka yake zaune ba ce Annabi Muhammad ba haka yake zaune ba zagin sa ma ake mal hadar rasul yakulu ta'ama yashi fil aswaq wanda irin manzo ne wannan yana cin abinci yana zuwa kasuwa Annabi na kasuwanci lokacin da nauyi yake nauyi jama'a suka yawa ga jarin sa shine fita jihadi ganima ma da kansa Allah ya raba ya cirewa manzon Allah nashi kaso ya hada manzon Allah da nashi kason da mutanen gidansa to kai baka da wannan dole ka je ka nemo kada ka rena sana'a cikin sana'a takan kanwa Allah na isa albarka a cikin ta ka zama babban duk masu kudi na kake ji kake gani inda ba zamanin siyasar nan ba karbi yanzu ai daga kasa aka fara daga kasa aka fara idan an baka labarin mai gidan nan alasan irin yadda ya kasuwancin sa da yadda ya fara tafiyar da lamarin sai da aka wayi gari fa duk dukiyarsa an sace masa a Lagos zai je Ghana Qur'ani kawai aka bar masa Qur'anin ne ya sayar ya yi saka da kashi ɗaya saura kashi biyu ya ci gaba da kasuwanci kuma Allah ya sa albarka a ciki kwanakin nan wani jikan sai ce gani abin da yake faruwa saboda ka karkare na daga ƙasa ake tashi aje sama amma mu zauna da biyun wannan zawuya zuwa ko da kai sharifi ne dan sharishawu ya ce sharife dolan su su nemi kasuwanci ko kuma su yadda da kaskanci nabin zawuyoyi ana wulakanta su kasuwancin ne ce ko da rubutu su dinga rubutun sha ko su dinga yin dako ko su tura baro da ma'ana amma ba a zauna haka take ba aje wannan wurin aje wannan wuri to yanzu ba ma sharife ba da mutun ya zamanto ba wani adalallo subhanallah bai samu komai ba fa sabai da aka ce shehu ibrahim shaddud ya ga wani mai cewa ya samu fatahi ba abinda ya gani wani ma wanda yace yayi mamu sabon walki kariya ne gaskiya ne kawai sai ya hawo mahalki ya zauna sai na ganka tare da annabi annabi ya ce kai ne kaza sai ya samu rawani ya tsora a wuya ya dinga bin zawuyoyi ko ya haddace su kasidu ko ya haddace wani bangare na diwani kawai wannan shine sana'arsa wannan ba karamin kuskure bane kuma komawa baya ne da shine ba a ganin kiman mu ba a ganin darajar mu ana ganin makamman mabarata sannan da bin gidajen masu kuɗi da gidajen masu mulki kana malami kai ne ƙomshin wani kai ne da sunan malanta wai a kawo maka bukata ta Allah a gare ka kaiwa wannan taskiya ai ta yi yawa ya kamata mutane wannan duk in kai ka ce ka kama kanka wanda bi ka malamin ka ma sai ka ji an ce ana zagi sai ga su a gidajen mutane ana nuna da kenan bale yanzu ake doka da bidiyo ga wani ya je gidan wani bai bar gidan ba face an tura shi duk duniya ana ganin sa saboda haka ya kamata mu yi kokari mu gyara lamurra mu gyara tafiyar mu kuma mu rungubi kowane irin mutum na la ilaha illallah to ya ito lafi ai kai muna addu'a to kafin ka tashi to ka rufe addu'a
na rufe muku taro
ai an tashi dama ba an ci addu'a ai an gama an gama tun da ka wadannan tamboyi an ci addu'a kawai zaka yi ɗan uwa mun gode wa Allah da samun ɗariƙar Shehu Tijjani amma da yawa ba mu fahimci ɗariƙar Shehu Tijjani ba kuma maulana al-halifatu ar-rahil al-marziya an al-sheikh Ahmad Tijjani al-sheikh Ibrahim Inyas ya faɗa a littafin sa alaƙatu shebi Nigeria a ƙarshen littafin cewa dole ne waɗannan yaran masu wannan magana haƙiƙa da wannan soki burutsun nan in suna da laifi shehu ya ce ya rubuta malamai da shehune da halifofi laifin na kansu domin su ba su zabunta da shehu Ibrahim ba ba su san shehu Ibrahim ba ba su ga koyarwar shehu Ibrahim ba ba su ga ibadar shehu Ibrahim ba ba su ga tarbiyyantar wa shehu ba labari suke ji wani na gaskiya shi ku alhabru ya hatibu al-kadhiba was-sidq labari ya kaɗo ci ƙarya ya kaɗo ci gaskiya dan yanzu kun ji wani ya zo yana gama wani shehi cewa gashi an ce an ba sabu a hannunsa ya ce shi bai taɓa ji ba to irin waɗannan labarai sun yaɗu su yi mana yawa mu ne ta yaɗa su mun bar haƙiƙanin lamari don haka shehu ya ce dole ne ina suwa ne kiran sunayen mutane dinga a littafin mutanen Murtaniya ne mutanen Najeriya ne mutanen dukkan ƙasashen duniya almajiran Shehu Ibrahim da suka yi zamani da shehu me yasa ba za su fito su yi rubutu su faɗi shehu bai haƙiƙanin yadda shehu yake sai su bar mutane suna da'awa suna gaya mu shehu abin da shehu bai gaya ma kansa ba suna sifanta shawo da abin a shawo bai sifanta kansa da shi ba, suna raba mutane da Allah, suna raba mutane da manzon Allah, suna tura mutane a wajen shi wanda ba shi ne makasudin shehu ba. Wallum mutakazzi fihimu an asuqahum ila minini hadratul bar rahimi ilahina. Wannan shi shehu ba yana tuto mutane su zo wurin a so keke mutane a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Was'alullaha min fadli, yace to wannan abin da yake faruwa yanzu tarihi ba zai yafe shi ba in ba an gyara ba. Yace yana tsammani shehu ma ba zai yafe wannan abin ba. Yace kai baya tsammanin ma Allah zai yafe duk yana na atuwa na littafin nasu a rubuce. Saboda haka wannan babban abin a tashi tsaye ne a wayar da kawunan mutane in waɗanda suke ba za su iya bari ba saboda bukatar su da samun abin da suke samu a wurin, to a jakun nan masu kokarin shiga cikin su saboda arge banna din. Amma bannar ta wuce inda ba ka tsammani. Na taba jin wani kasa abinda bai kasa din yake fada, ni ba zan fada ba saboda mi, saboda yadda ni naji kada in samu wani shi bai taba ji ba yana wannan tunanin muni ya kai muni. Da haka ɗan uwa malamai suna nan masu tafiya akan sawun shehu, mu bi su mu ji menene hakikanin abin da shehu ya kawo a duniya na cigaban musulunci. Don shehu ba ya kawo addini bane, ba ya kawo shari'a bane, a'a gyara zukata yazo, gyara zuciyar nan shine ake kira faida. Masu sanin Allah, mafahimtar Allah su yawaita a duniya, wannan shine faida. Ba samun kuɗi ko a'a harakatul bawatin harakatul zawahiri da barakatul bawatin, duk wannan cigaban da ake samu na duniya na samun kuɗi da kayan alatu saboda mi, akwai wani injin a can ƙasa wanda shi ne yake motsawa. Ku yi ƙoƙari ku zama waɗannan injimomin na ƙasa na ɓoye masu tono abinda yake bayyane. Amma in ya zamanto kuna zage mutane ko ɗan boko ko ɗan siyasa kuna cewa ku na Allah ne amma kuna bin su gidajensu, wannan kuma ta zumma la'inan ne tun mata dalo mahawa. Kana zagin iblisu sannan kana cewa abin da iblisu yake da shi shine kake nema a gurin sa. Kaga baka da alƙibla kenan, kai ba a wajen Allah ba, kai ba a duniya. In duniya kake so ba wanda ya hana ka, shehu bai ce ka da kai siyasa, bai ce ka da ka nemi kuɗi ba, ka buɗe gona kai noma. Shehu ma ina noma, shehu tijari mai kuɗi ne, ɗan kasuwa ne. Da haka ƴan uwa, dan Allah dan annabi, mu yi ƙoƙari mu gyara tafiyarmu mu samu abin da zamu yi wanda zai taimaka mana a wajen rayuwa, kuma ya kare mana mutuncinmu, ya kare mana darajar shehunanmu da kuma wannan ɗariƙa tamu. Wannan abin da nake so in faɗa kenan. Ina fatan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana dukkan ƴan uwa da alkhairi, kuma ina fatan ainihin afwa. Bayan na makara a gida ina zuwa kuma na samu motoci sun yi haɗari a hanya, gosulo ya saki tsare ni. Amma ba haka ba na so wannan zama a fara tare da ni har tashi, amma alhamdulillah abinda Allah ya tsara shine abinda zan iya sabu kenan. Dama zuciya ta bata da fadi da yawa, da akila na zo tun farko karanta-karantan da na samu a yanzu nan. Ina tunanin na menene professor ya karanta in rike, menene Sheikh Munir ya karanta in rike, kwakwalwata ba za ta yi doka ba. To sai aka daidaita min gurgurdan abinda zan iya doka, aka zo aka tusa min. Ina fatan gabaki daya tunda la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, illa wus'aha ku da za ku iya kiyayewa sai Allah ya kawo ku da tunda wuri. Akai na farko da ku, akai na biyu tare da ku. Ni kuma da yake gajiyayye ne sai na biyu na samu. Ina fata Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya saka ba dukkan ƴan uwa muqaddamai da shekunai da suka halarci wannan mazauni, Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Ciyaman da kashi da wannan zama da wanda suka goya maka baya, aka baka kowane irin haɗin kai har ta aure ya tabbata, Allah ya saka da alkhairi. Halifa Zanfo, Allah ya saka da alkhairi. Muna jin daɗin zamantakewa da juna, muna jin daɗin hulɗa da juna. Muna fata kuma Allah ya sa a mu ci gaba da jin daɗin juna da fahimtar juna, saboda jagorancin namu ya zama ya ƙayatar har na waje za su gani su ma su yi koyi da shi. Allah ya kiyaye mu sauraren mummunar kalima, ya hana fitowarta, ya hana saurarenta, saboda alfarman rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kuma ina fata ɗan uwa, ba wannan laifin ba na yau na rasa halarta wannan mazauni ba shi kadai ba Muhammadu Suru Muhammadu Suru wannan mukami an zo an kora ni akan sa ba dan cancanta bace ina fata duk wani abu da kuka ji a guri na ko an kawo an ce nayi ko kun gani wata kila ba haka nake nufi ba dan Allah ku yafe ni dan Allah ina roko a yafe ni inda wani wanda ya zage ni bai sani ba ko an kawo sa magana ya fadi ba daidai ba ko ko ra'ayin kansa har a wajen Allah wallahi na yafe masa kada Allah ya bincike wannan mutum a ranar alkiyama da wannan laifi muna fata Allah ya mana jagoran shi gabaki daya mu gudu tare mu tsira tare wa assalamu alaikum wal khitamu addu'a wal akhi li maulana to ashe ga